بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا. يوم Laraba 14 ga watan Safar, hijira tana da 445, wanda ya dace da 30 ga watan 8 miladiya tana da 2023. Za mu shiga darasin sira a littafin Ash-Shifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa na Alqabi Iyad. Fasulun wa ammal haya'u wal igda'u, yace amma shi jin kunya, wal igda'u da rantsawa kau da kai. Falhaya'u shi dai kunya, riqatun wani tawu shi ne ta'adari wajal insani da take bujuro wa fuskan mutum. Inda fi'ili ma yutawaqqa'u karahiyatuhu, yayin aikata abinda ake dakon ainihin kyamar abin, abinda ake kyama idan mutum zai aikata abin sai wani tawu shi ya bujuro wa fuskan shi sai ya ji kunya ya kasa aikata wannan abin. Sai kaga mutumin kirki yana jin kunyan ya aikata abinda zai janyo markaskanci haka, ko abinda ake kiyama. Aw ma yakunu tarku khairan min filihi, ko kuma yayin aikata abinda barin shi ya fi alkhairi daga aikata shi, sai kaga wannan ainihin riqa din ya bujiro wa fuskan mutum, wannan riqan shi yake cewa alhaya'u shine kunya. Sai kaji an cewa ne ai kunya yake ji aikata abu kaza, ko kuma a ce wani ka duwa ba ko kunya baya ji yayi abu kaza, to didde wannan shine ainihin alhaya'u. Wal igda'u shi kuma abinda ake cewa kau da kai shine at-tagafulu, bayyanar da rafkana, bayyanar da gafala. Amma yakrahul insanu, daga abinda mutum yake kiyama bi dabi'ati a dabi'arsa. Anan abinda kai a dabi'anka baka san abin, sai wani yayi kawai sai ka rintsa ka kau da kai, gashi ka gani ka nuna baka gani ba, ka ji ka nuna baka ji ba, kawai ka kau da kanka. Amma fa abin da ya shafi ɗabi'anka ba abin da ya shafi shari'a ba. Dan abin da ya shafi shari'a ne wani ya taka sai ka kau da kai, to kaga wannan ai ba abin yabo bane. Yawwa, shi ai addini nasiha ne. Duk mutumin da ya kuskure wa shari'a, to kai mar bayani kamar nasiha shine ba ka kau da kanka ba. Haka nan kuma in kana shugaba, in kai din aka taba a ɗabi'arka abin da kai bai ma dadi ba, to anan ne in ka kau da kai za a ce kai ainihin igda. Amma abin da ya shafi haƙƙin wani wanda kai ne zaka buka dan haƙƙin, to wannan ba a yadda kai wannan kau da kan ba. Ana yi dole kai ne zaka kwato haƙƙin, ba zaka kau da kai ka bari ana barna ba. Aha, shine yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ashaddan nasi haya'an, shine mafi tsananin mutane wajen jin kunya. Ka dai fahimci me ma'anar kunya ko? To manzo Allah ya fi kowa ainihin tsananin kunya. Wa aksarahum, shine mafi yawan mutane igda'an, wajen kau da kai da rintsawa, anil aurati, daga laifuffukan mutane. Dukkan laifin da aka yi in dai shi aka taba, to ya fi kowa rintsawa, abinda in wani aka ba zai taba yadda ba. Amma sai ka ji anyo manzo Allah ya kau da kan shi ya nuna bai ma gani ba. Dama ana cewa kai babba girman ka ba zai tabbata ba sai ka gani ka ki gani, ka ji ka ki ji. Dama ana cewa ka gani ka ki gani, ba Hausawa suna faɗa haka ba, su ce ka gani ka ki gani, ka ji ka ki ji. Gashi an go wani ne yace ma kaza kaza, kawai ka kau da kanka, yace to sai me, ni wani ba zai kaza ba, kawai ka nuna abun bai dame ka ba. To irin wannan shine halin girma. To manzo Allah shine yafi kowa yin irin wannan abin. Dama ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, indai ba haƙƙin Allah aka taba ba, in haƙƙin shi ne yafi kowa yafewa. Amma in mutum yana so ya ga fushin shi, to ya taba addinin Allah ko ya taba abin da ya shafi Ubangiji. Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace inna zalikum kana yu'zin nabi'a fa yastahi minkum, yace wannan zaman dirshan da kuke a gidan manzo Allah fa yana cutar da annabi. Amma shi manzo Allah yana jin kunyan ku ne, kaga abun ba addini aka taba ba. Amma kaga yato mutane an zo an ci abinci, kana so ka dai wani ayyukan ka, ko ka gana da iyalanka an shantake an kama hira, kaga ai dole zai cutar da mutum ko? To manzo Allah ya gayyace su aka zo aka ci abinci, mu sai a ci gaba da zama ana hira, sai Allah ya tsawa, yace shi fa kunyan ku yake ji, amma wannan abin yana cutar da shi. Allah kuma baya jin kunyan faɗan gaskiya, saboda haka kar ku ƙara haka.
وإذا دعيتم فادخلوا كو فإذا دعيتم ولا مستأنسين لحديث to kaga sai Allah ya kawo wannan irshadin kuma ya tsawatar to kaga dake shi aka taba sai ya zama yana jin kunya bai magana ba har sai da Allah ya tsawatar ya kora haddathana abu muhammad ibn attab bi qira'ati alaihi da karantawa da ne a gare shi haddathana abul qasim hatim ibn muhammad haddathana abul hasan alqabisi haddathana abu zaidin al marwazi haddathana muhammad ibn yusuf haddathana muhammad ibn isma'il حدثنا أبدان حدثنا عبد الله أخبرنا شوبا أن قتادة سميت عبد الله قتادة يجي ناجي عبد الله مولى أنس بلينا أنس يحدث ينا بعد العباري ينا شوارويت عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أبو سيد يجي كان رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يقصن شيء أشد حياء كو أشد حياء منذ الله صلى الله عليه وسلم ya kasance shine ashadda haya amma fi tsanani wajen jin kunya min al azra'i fi khidriha daga budurwa a cikin darbukanta budurwa lokacin da take kan budurcinta bayan aurenta ta je ta zauna gidan miji an kauda budurcinta ba to kunyan da take da shi manzo Allah har ya fi ta kunya kasan saboda tsabar kunyan budurwa har aka ce idan aka zo aka tambaye ta aka ce kina san wane to in tayi shiru ta nuna tana so saboda kunya ya sa budurwa ba za ta iya bayyana cewa ma tana son abin da take so ba to har da haka manzo Allah ya fita kunya haka wannan irin budurwan da kenan yanzu ita ce ma za ta kawo wanda take son ta tinkare ku da shi eh gashi nan ta raba invitation ta yi waye waye gashi nan saboda haka wannan dubba hali ne na abin nan wa kana idza kariya shay'an kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yaki wani abu arafnahu muna ganewa fi waje a fuskan shi ne dan manzo Allah yana da taushin fatan fuska har ya kasance idan ya ki abu kai ana ganewa dan fuskan shi din kullun yana kyalli ne kamar rana kamar wata to in ya ki abu sai kaga kamar rana ce girgije zo ya rufe ta to haka nan zamu gane ainihin a fuskan shi saboda shi latif ko wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance latifal basharati mai taushin fatan waje ne wannan bashara fatan wajen yana da taushi wanda daga abu ya faru wannan fatan yana nunawa aha raqiqal zahiri mai raushin zahirin fatan ne saboda haka yana nunawa har ma zaka ji aini masu hikima suna cewa wai me idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu idza qalla ma'ul wajhi idan ruwan fuskar mutum ya karanta zaka ga qalla haya'uhu ainihin kunyan shi ya karanta mutum ya zama mara kunya to za ga ruwan fuskan ne ya zama ya karanta ba shi da wannan aha la yushabi adam bima yakrahu haya'an wa karama nafsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fuskantan kowa da abin da yake kyama in dai ya san baka san wannan abin to ba zai fuskance ka da wannan abin ba haya'an saboda kunya wa karama nafsin da kuma karamci na rai وعن عائشة رضي الله عنها أرويت لك سيدتنا عائشة رضي الله تعالى تبتع قريتة تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياك سنشي إذا بلغه أن أحد ما يكرهه إذن أبن ديكي كي ما يأسى قريش دقا واني أكا شي أي واني ياتي أبو كذا كو واني أي أبو كذا لم يقول النبي بايشو ما بالو فلاني ميسا واني يكي يقول كذا me yasa wani yake cewa kaza ambaci sunan wani bayan haka walakin sai dai ya kulu yana cewa ma balul qaum ma balu aqwamin wai me yasa mu jama'a ne yasna'una suke aikata kaza au ya kulu na kaza ko suke cewa kaza sai ya ce jama'a kage ya rufa masa asiri gashi mutun ɗaya ne abin amma ba zai ce dan me wani zai yi kaza a'a zai ce ya ne ni mutane kullun ana hana abu amma suna yi kaza ko kuma dan me mutane suke yin abu kaza ko suke cewa abu kaza yanha anhu sai ya hani daga wannan abin kaga shi wanda yayi din ya sani in wani bai san yayi ba bai san da shi ake ba kuma in ma wani yana tunanin zai wannan abin to an hana kaga an rufa mar asiri ba zai ce wani ba wala yusammi fa'ilahu ba zai ambaci mai aikata wannan abin ba kawai zai ce dan me jama'a suke abu kaza dan me suke cewa kaza sai ya hana ya ce daga yau kar a sake yin wannan abin kaga shikenan warawa anas sayyiduna anas ya ruwaito annahu cewa shi yadda lamarin yake da kala alaihi rajulun wani mutum ya shigo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune wani ya fito bihi asaru me sufratin yana da ainihin gurbi na warasaka wani turare ne gurbi na turare haka kamar yanzu a ce mutum ya shafa humra ba turaren mata bane kawai ya shigo cikin jama'a yana irin wannan kanshin to kuma kanshin manzo Allah baya son wannan kanshin ba harka ce ta ainihin maza ba sai ya shigo wajen yana tare da wannan turaren waras din yana da gurbi alama na turaren waras falam ya kulla ushe an annabi ya ce war kai ba gashi manzo Allah ya ki abin amma bai ce war kai ya zaka shigo wani da wannan abin kaza bai ce komai ba wa kana ko haka ne wa kana la yuwaju ahadan bima yakrahu bima yakrahu saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fuskantar kowa da abin da ake kyama abin da ake ki sai da ya bari faran ma kharaja yayin da mutumin ya fita kana sai yake cewa abokan zama law qultum lahu yaghsilu hadha yace jama'a ai da kun ce wannan mutumin yaje wanke wannan abin ai ba dadi ya shigo cikin mutane da wannan abin wai ruwa yanzu wa an ruwaito ma da cewa yanzu uhaza a maimakon ya gisilu haza din yanzu uhaza ya kawar da wannan daga jikin shi kaga bai ma ga yawa mutumin ba sai da ya tafi sannan yake ga yawa mutane kaman ainihin shawara na Aisha radiyallahu anha sai da Aisha da Allah ya tabbata gare ta tace fi sayyi a cikin ainihin ingantaccen littafi tace lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance fahashan mai yawan alfasha ba ko kuma bai zama mai alfasha ba wala mutafashishan bai zama mai ganganta alfasha ba in aka ce fahash mutumin da dabi'ansa ne alfashan to ba dabi'an annabi bane mutafashish kuma mutumin da dagangan yake yin alfashan to duk annabi baya yi ba dabi'ansa bane kuma baya yi wala sakhaban kuma bai zama mai kurmato fil aswaqi a cikin kasuwanni ba mai daga murya mai ihu a kasuwa bai zama wannan ba kage yace fil aswaq saboda akwai inda daga muryan yake zama wa abin yabo kamar yanzu misali yana kan minbari yana huduba kaga dole zai daga murya yana sallah yana karanta qur'ani kaga duk wannan guraren daga murya ba abin aibi bane amma ka shiga kasuwa kana ihu kana daga murya ai kaga abu ne na aibi shine yace fil aswaqi a cikin kasuwanni wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a kuma manzo Allah baya saka mummuna da mummuna walakin sai dai ya afuwa ya sahu yana afuwa yana rangwami wa garukiya haqiqan hakai to mislu hazal kalami kwatankwacin wannan maganar da sai da Aisha ta ruwaito ani taurati har a cikin at-taura an ruwaito min ruwayati ibn salamin daga ruwayan ibn salam wa abdullahi ibn amr ibn al-as da ruwayan abdullahi dan amru dan as wa ruwaya anhu an ruwaito daga gare shi yace annahu kana min haya'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin kunyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama la yusbitu basarahu fi wajhi ahadin annabi baya tabbatar da fuskan shi ganin shi a fuskan wani a ce kawai ka ce annabi ai da kura mun ido har sai ki dauke kai a shi dama yawancin ganin shi ma harara ne yawancin ganin shi sai dai dan yi harara ya kalla amma ya kura ido ya ta kallon mutum baya wannan wa annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin kunyan shi kana ya kasance yukanni yana ainihin sakayawa yana alkunya amma idarrahul kalamu ilayhi mimma yukrahu daga abinda magana ya buƙatar da shi zuwa gare shi daga abinda ake ki kamar yanzu misali yana so ya faɗi wani kalma kalman nan kuma ya shafi abinda bai kamata mai mutunci ya faɗa ba kamar abinda ya shafi al'aura ko batsa kuma gashi nan ya buƙaci ko karatu ya zo kai ko bayani a faɗa to manzo Allah sai ya alkunya amma ya ce gaba ko al'aura ko wani abu dai daban amma ba za a faɗi sunan abin zahiri ba in dai abin irin abin da ainihin ake kyama ne wa an Aisha radiyallahu anha an ruwaito daga sayyida Aisha da Allah ya tabbata gare ta tace ma ra'aitu farja rasulillah ban taba ganin asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaddu ko so daya saboda haka hake ya kamata duk wani mai mutunci ya kasance amma mutum wai sai ya ga malami yana kan minbari ko yana kan kursi yana fadakarwa amma yana fadan maganganu na batsa yana ganin kaman burgewa ne ba burgewa bane kuma shi zaka je yana cewa to ai a larabcin kaza to ai su a larabcin wannan abin da suke amfani shine ainihin sakayawa wanda kuma in ka zo da shi a harshen ka sai ya zama shine kuma ainihin batsa din yanzu anan tace ma ra'aitu farja rasulillah kaga kalman in a Hausa ka faɗa ai kaman baka saka ya bane to haka nan abin yake tafiya ai ko a Hausan ma akwai Hausan wani gari wanda in ka faɗi wani abu sai kaga ba tsani amma in ka je wani gari shi kuma shine saka yawan kware da gaske kana faɗa sai ka ji ana ma dariya ana cewa babban mutum kuma kai kuma garin ku wannan din shi yake amfani da shi to haka nan abin yake tafiya